Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم متسادوا باين دوغوه تو أكراتم نا عمدة الأحكام يقسم وتمه بكنا ko da yan kai tun daga tsayawar mu daga karatun nan a ƙarshen Sha'ban. Muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kammala wannan littafi, kuma abin da ke cikin sa na fa'idodi da kuma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya, Allah ya haka zukatan mu da gaban mu da su. Mun tsaya a cikin abwab awqatus salah, wato hadisan da suke magana akan lokacin salloli na farilla. Mun karanta hadisai guda uku a wannan babi, yau kuma za mu tashi a hadisi na hudu in Allah ya so, wanda ya dace da darasinmu na 27 kenan. A cikin wannan littafi mai albarka wanda muke yin sa a yau 16 ga watan Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 2428, wanda ya dace da 4 ga watan 2 na miladiya 2007. Wannan hadisin hadisin Abu Barzah al-Aslami, al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi yace an Abi al-Minhal Sayyar ibn Salama. Wannan hadisin an ruwaito shi daga Abu al-Minhal, ita ce kunyarsa Sayyar ibn Salama ar-Riyahi, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai wanda suka zauna a Basra, wanda ya riski wannan sahabi mai girma Abu Barzah al-Aslami da kuma sauran sahabbai da suka zauna a wasu daga cikin sahabbai da suka zauna a Basra, kamar irin su Anas ibn Malik. Haka zalika ya riski manya-manyan malaman Basra daga cikin tabi'in, kamar irin su Abu al-Aliya ar-Riyahi. Shi kansa kuma ya zamanto wato marji'i ne, makoma ne na manya-manyan malaman hadisi na Basra, kamar irin su Shu'ba, irin su Hammad ibn Salama, irin su Awq al-A'rabi, wayan shahararrun malamai na Basra waɗanda suke wato sa'o'in Imam Malik, sun yi riwaya daga wajensa. Shi akan kansa yana tabaqar sigharut tabi'in, kananan tabi'ai, irin su Ibn Shihab az-Zuhri, ya rasu shekara ta 129. Amintacce ne wajen masu riwayar hadisi, wajen malaman hadisi. Kuma ya riski wannan sahabi mai girma Abu Barza, yace dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami, yace mun zo wajen Abu Barzah al-Aslami da ni da mahaifina. A cikin wannan akwai ziyarar wato malamai na sunna, malamai salihai, akwai falalar ziyararsu domin neman abin da ke wajensu na ilimi da kuma samun albarkar zama tare da su, saboda koya daga cikin ladubbansu kyawawa da kuma samun albarkar zama da mutanen da Allah maɗaukakin sarki yake kirari da su in sun zauna a majalisunsu, saboda ba sa yin komai in ba ambaton Allah ba. Abu Barza al-Aslami wannan ya shahara da wannan alkunya Abu Barza bi fathil ba wa sukunir ra ya shahara da wannan kunyar ta har ya tafi sunan sa ya bata dan haka malamai suka yi sabani da yawa wajen sunan sa mafi shahara kuma mafi inganci shine sunan sa Nadlatu ibn Ubay Nadlatu ibn Ubay Ubay wato bi fathin nun wa sukunud ba al-mu'jama abad al-mu'jama yana daga cikin sahabbai da ya musulunta tun kafin fathu makka ya halarci fathu makka saboda haka kaga wannan manqaba ce falala ce babba a gare shi domin manzon Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta ash-shajara duk wanda ya mubaya a karkashin bishiyan nan ta Hudaybiya ba zai shiga wuta ba to shi yasa yana daga cikin manqaba da ake cewa in aka ce man sahabi ya halarci fathu makka to wannan ya sanya shi a cikin as-sabiqun al-awwalun domin Allah madaukakin sarki ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaiha a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu malaman tafsiri sun hada akan cewa ma'anar man anfaqa min qabli al-fathi al-fathu din da ake nufi ba fathu makka ba fathu al-hudaybiya bai'atu al-hudaybiya ita ake nufi shi ya halarci fathu ya halarci fathu sannan kuma ya halarci yakin Khaybar sannan yana daga cikin sahabban wata falala ta sai yana daga cikin waɗanda suka yaki Khawarijawa tare da Sayyidina Ali Harura duk da ya kasance tare da Muawiya ibn Abi Sufyan amma yayin da Sayyidina Ali ya zo yakin Khawarij a Harura ya kasance tare da shi wannan yakin da Abdullahi ibn Umar yake nadamar cewa ba abin da yake nadama a kansa irin kasancewar bi irin rashin kasancewarsa tare da Sayyidina Ali a cikin wannan yaki don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda ya zo a hadisi sahih wanda Sayyidina Ali ya ruwaito da waɗanda suka yake su waɗanda suka yaki Khawarij da sun san abin da Allah ya ba su ya rubuta a gare su na lada a harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam latatalu anil amal hadisi dina aiki gaba ki da sai sun gama to shi Abu Barza yana da cikin waɗanda Allah ya masa wannan falala ya shiga yakin ya shiga yakin da ake da Khawarijawa a janibin musulmi janibin Sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in yana daga cikin abin da yazo na kissarsa kan cewa mutum ne mai yawan sallar dare kuma yana tashin iyalinsa in ya tashi da daddare zai salla yana tashin iyalinsa ba shi kadai yake ba wato baya al'adar al'adar mutawasawa addini addinin Hausa addinin maza ne mata ku je su zauna tare da yara da girki in ya tashi zai salla sai su ma matan ya tashi shi ma iyalin nasa da bayinsa sai tashi su salla kamar yadda yake al'adar magabata shi yasa aka ruwaito Mu'tamir ibn Sulaiman yana da wata baiwa ya saida ita ga waɗansu mutane bayan kwanaki kaɗan sai ta dawo ta ce dan Allah ka dawo da ni wajenka ka warware wannan cinikin ka dawo da ni wajen ke ce me ya faru suna mugu sa miki ɗabi'a ne ta ce a'a ba abin da take mu sai dai ka haɗa ni da mutane wanda ba abin da in suka kwanta bacci ba ta tashi kai a salatu sai sallah asuba ka haɗa ni da mutane ba wanda ba na gari ba na kirki ba saboda ba ta sallar dare to kaga idan da wannan ta zamanto a cikin gida da masu gidan su ne kadai suke addini ita ko ba a san ma ta addinin ba da ba za ta yi musu wannan shaida ba za ta samu wannan tarbiyyar ba to haka ya kamata gidan mai haka ya kamata gidajen mu su kasance duk wanda yake riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata irin wannan tarbiyya domin haka halin magabata yake haka halin salaf suke in suna addini nan shine abinda suke akai mazaunan gidan su ƴaƴan su da matan su akan sa suke kai hatta ma wato waɗanda suka zo gidan suna aiki su ma akan ka suke wannan shine yake nuna alamar gaskiya tsakanin zahiri da batini wato abinda mutum yake a waje a cikin gida ma abinda yake yi kenan Abu Barza al-Aslami ya shahara da wannan dan an yi nafsi akan wannan a cikin tarjumar sa cewa kana yusalli al-layl wa yuqidu ahlahu ya kasance yana sallar dare kuma ya tare shi iyalinsa su ma su sallar dare din. Wata rana ana yin sallah a Basra, sai ya zo ya shiga cikin sau, amma bai saki linzamin dokinsa ba, sai ya riƙe dokin. Ana sallah idan dokin ya ɗan ja gaba shi ma sai ya ɗan ja gaba, in ya ja baya sai shi ma ya ɗan ja baya. Sai wani mutum a wata riwayar an ce yana daga cikin Khawarij, ya ce da Allah ku duba wannan tsohon baya nutsuwa a cikin sallah, ya ƙi bar dokinsa, ana sallah yana riƙe da dokinsa. Ya ji wannan magana, sai ce masa wallahi tunda na rabu da nace ni, yace tunda na rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba aibata ni irin yanda ka aibata ni. Yace ni mutum ne tsoho kuma gidana nisa gare shi, idan na zo na yi sallah na saki doki na, bayan idan da sallah zan tashi ina neman dokin nawa ba zan isa gida ba sai dare ya raba. Kuma ni na zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga irin yadda yake sauƙaƙa al'amura, saboda ni ma na ɗauki wannan hanya ta sauƙaƙa, wato ka ga irin reno tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ka tarbiya irin ta Khawarij su ne komai a tsananta, su tsananta kan harkar addini, saboda haka addinin sai su gajiya wajen yinsa, ya zama tukan cewa sun fita daga cikinsa gabaki ɗaya, ba wani abu na sauran na addinin da zai saura tare da su. Amma idan mutum ya koyi bi tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, zai ga tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta sauƙi. Yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunassiru, ku sauƙaƙe ma mutane kada ku tsananta, ku yi musu albishir kada ku kore su, ku soyar da Allah gare su kada ku sanya su suke Allah. Haka tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take. Kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake masa in za ka yi sallah ka rike dokinka ba, amma ya san cewa idan da yanda ya san yadda manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam yake, inda yana nan in yi wannan abin ba zai masa inkari ba, inda a gabansa ake ba zai masa inkari ba, saboda abu ne wanda yake yayi shi bisa haja. Kuma sannan duk da yake dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla, sallah tana da aikin da zai shigaltar da mutum daga dukkan abin da ba aikin sallah ba. To amma aiki wanda yake kadan ana sauƙaƙe shi a cikin sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana daga cikin irin wannan tarbiya taka da sauƙi naka, da yazo ya ta Umama bint Zainab, Umama bint Abil As, yar abin nan jikarsa, yar Esther Zainab, yana rike tare da ita lokacin sallah yayi, la'alla in ya ajiye ta kuka za ta. Amma saboda rif da tausayi da sauƙaƙawa na annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya ɗauke ta ya ɗora ta akan kafaɗarsa ya sallar da ita. Idan zai yi ruku'u sai ya ajiye ta, in ya yi sujada ya ɗago zai miƙe sai ya ɗauko ta ya maida ita kan kafaɗar tasa. Wannan aiki ne wanda yake ba aikin sallah ba, to amma aiki ne wanda yake hafif, kuma aiki ne wanda yake haja buƙata ita ta kawo shi. To kamar ma shi kansa Abi Barzata al-Aslami yanda ya yi a cikin wannan, ita ya bar dokin nasa tunda bai samu inda zai ɗaure shi ba, da zai yi sallar babu nutsuwa, saboda yana tunani cewa dokin nan ya tafi, yanzu dokin nan ya tafi kafin ya je ya kamo shi sai an yi tigiya, dare ya yi, shi kuma gashi waje wanda yake mai, shi kuma gashi a gidansa nisa gare shi, wannan abin duk sai ya tashi ya zamanto sallar ma ya yi ta hankalinsa baya kanta. To amma waɗansu saboda wani wannan saboda jahilci ya masa inkari, to sannan shi kuma sai ya koya masa, ya ce ai ba haka ba ne, ya nuna masa matsayinsa, ya ce na zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. A wata riwayar ya ce na zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har na yi jihadi da shi sau bakwai ko sau takwas, kuma na ga irin yadda yake sauƙaƙa al'amura. Ya rasu an yi saɓani wajen tarihin rasuwarsa, mashhuri dai kamar yadda Imam al-Bukhari ya rinjayar shi ne, ya rasu a shekara 65 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a khilafar Abdul Malik ibn Marwan, domin ya halarci yakin da aka yi da Khawarij a Ahwaz, wanda wannan yakin kuma lokacin Marwan ibn Abdul Malik ne, lokacin shine Amil a Basra. To wannan kuma yakin da aka yi a shekara 64 ne bayan hijira, wanda ya tabbatar da cewa rasuwarsa ta jinkirta har zuwa wannan lokacin. Rayuwarsa a Basra ne, amma yadda muka san Basra take, Basra gari ne wanda Sayyidina Umar ya kafa shi a bisa al'adar sunna da sayyidina Umar ya assasa a cikin wannan al'umma cewa idan musulmi suka shiga kasar kafirai to sai su kafa gari wanda zai zama to sansani ne na yaki, sansanin yaki ne, duk wanda ya zauna a wannan garin Rabat yake mayaki ne, za a yi masallaci a tsakiyar gari sannan a yi kasuwa daga kusa da masallacin, sannan mutane kuma su je gefen garin su je su rinka yin gidajensu, masallaci shine headquarter. Idan aka tashi tafiya jihadi ne kuma a turo mutane daga Madina idan a jihar gabas ne kamar yadda ta haka ne aka bude Khurasan, daga nan Basra, daga nan za a tayar da rundunar mayaka su je su bude waɗannan garuruwa su shigar da su cikin addinin musulunci. To asalin garin Basra haka aka kafa shi, to kuma wannan sahabi a can ya zauna, amma gaba amma yawanci yakokin da ya rinka yi da abin da ya rinka da yanda ya je rayuwarsa ta shahara a cikin Khurasan ne, dan daga nan suke zuwa suna kaiwa suna yin jihadi a garin Marwa, dan haka ma ai wadansu suke cewa anan ya rasu a Al-Marwa yanzu shine a kusa da inda yana cikin Iran a yanzu, yana cikin kasar Iran. To a nan wajen a lokacin su aka rinka musulunci ya soma shiga ana yin jihadi a ya rasu aka binne shi a nan radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fa qala lahu abi Sayyar ibn Salama yake sai mahaifina yake masa kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktuba, yake masa yaya annabi sallallahu alayhi wa sallam yake sallar farilla al-maktuba, ismi maf'ul ne na kataba bi ma'ana farada, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ay fardan mawquta, salla farilla ce wanda yake mai daddan lokaci akan mu'minai. To abinda yasa aka ce mata as-salatu al-maktuba ay as-salatu al-mafruda shine ma'anar kitaba din, domin al-kitaba yana zuwa a cikin al-qur'ani da ma'anar al-fard. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام, كتب عليكم القتال وهو كره لكم, دو wannan ma'anarsa furida an farlanta muku. To as-salatu al-maktuba ita as-salatu al-mafruda, sallar da aka farlanta, sai ya kawo ta da sigar mufradi sallar salla ta farilla, yana nufin jinsi wato sallolin farilla, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallolin farilla. A cikin wannan akwai kwaɗayin cewa idan mutum ya je ya zauna tare da malami ya nemi bayanin sunna, ya nemi bayanin ilimi wanda zai yaye masa jahilci, ya tambayi abin da bai sani ba, ya zo ya ce wannan fursa ce na haɗu da kai ya sahiba Rasulullah Abi Barzata al-Aslami, yaya to annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai ka yi rayuwa da shi yaya yake yin sallar farilla. Faqal, sai ya ce faqal nas ya kawo ta fa litta'qib, wanda a ciki malamai suke cewa wannan ya nuna mubadara gaggawa wajen wato bada jawabi wajen bada ilimin sunna, ana tambayarsa bai wata ba sai ya fara gaya masa, shi yasa ya kawo da fa litta'qib. Qal kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula hina tabhadu ash-shams, yace ya kasance yana sallar al-hajir, sai daga cikin sunayen sallar azhar kenan, allati tad'unaha al-ula wanda kuke kiranta ta farko, hina tadhabu ash-shams yayin da rana take karkacewa take yin zawali, ma'ana tadhabu ay tazul, tazul az-zawal shine ad-dahab wato kaucewa ta zame daga tsakiyar sama ta fuskanci jihar yamma. Sallar azhar tana da sunaye guda hudu, ana ce mata adh-dhuhr saboda ana yin ta a lokacin da komai yake a bayyane, haka zalika ana ce mata al-hajir domin ana yin ta a lokacin da mutane suke kaurace ma tituna da hanyoyi su je su kwanta a gida, al-hajir daga al-hajir bi ma'anar tar, kuma ana ce mata al-hajira ita ma dai daga wannan ishtiqaqin ne, wato sallar da ake yin ta a lokacin da mutane suke komawa gida suke kailula, dan galibi kailular mutanen Madina ta kasance kafin zawal suke yin kailular su, in sun yi sallar asuba za su tafi wajen gonakinsu da yake yawancin su manoma ne. To daga zarar rana ta zafin rana ya tashi to sai su dawo gida kuma su zo su kwanta, sai ga hanya da gonannaki babu kowa a bakin hanya, kowa ya dawo gida ya kwanta, to shi yasa ake ce mata al-hajir saboda sunan wannan lokacin. Sura na hudu kuma da ake ce mata shine al-ula, kamar yadda yazo yace to allati tad'una al-ula, wanda kuke ce mata al-ula ta farko. Abinda yasa ake ce mata sallar farko, domin yace sallar farko da malaika Jibril yayi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya safko kashegarin daren Isra'il don ya sanar da shi yanda ake sallah. Kamar yadda yazo a hadisin Ibn Abbas da yake bayanin lokacin sallah, lokacin da Jibril yazo ya salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sallar farko da Jibril yayi tare da sallallahu alaihi wasallam ita ce sallar azhar, shi yasa ake ce mata al-ula ta farko. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sallah ya hina tadhabu shams, yayin da rana ce zawali. Yayin da rana ce zawali, ma'anar mun fassara ma'anar zawal a hadisin Jabir shine lokacin da ya zamanto inuwa ta gama, wato raguwarta ta fara taruwa. Domin rana idan ta fito inuwa tsawo gare ta, kafin fitowar rana inuwar mutum tana jihar yamma, da tsawo za a ganta a kwance a ƙasa, rana na yin sama inuwa na raguwa. To har sai ta kai mafi ƙarancin tsawonta, daga ta kai mafi ƙarancin tsawonta ta daina raguwa, to sai kuma ta fara taruwa. To lokacin da ta kai mafi ƙarancin tsawonta tana fara karuwa din nan, ko da misalin zarrafin ne, to an samu zawali. To wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah. To me ma'anar wannan dai ba zai yi wa a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin zawal ya yake yin sallah azhar yayi ta ya gama ta daidai lokacin zawal, sai dai ya fara lokacin zawal. To ma'anar ta shine cewa wato daga zawal in yayi sai kawai ya fara, sai kawai ce Allahu akbar, ko kuwa sai abin nan ma'anar yin sallah a farkon lokaci shine wato sai ka gama sharuɗin sallah, sannan ka yi sallah bayan ka cika sharuɗin ta, ko kuma kamata yayi ka yi sharuɗin sallah tun kafin lokacin ki, yadda lokacin ta na shiga sai kawai ka yi takbiratul ihram. Wannan auduh ne wajen ulama, fuskoki ne na wajen malamai. Akwai daga cikin malaman Shafi'iyya da suke cewa ma'anar yin sallah a farkon lokacinta, kuma kamar ma'anar wannan hadisin a wajen suke Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah azhar daga zawal ta yi, wato zawal na shiga zai kabbara haram, ko mutum ba zai riski falalar farkon lokaci ba a wajensu sai in yayi sallah a haka, wato zaman so kafin shiga lokacinta ka riga ka yi alwala, ka sa kayanka, ka fuskanci alƙibla, ka zo masallaci, wato ana gama kiran sallah kawai sai a tada iqama. Wannan fahimta ɗaya kenan da waɗansu suke. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi a sallah a farkon lokacinta wato al-nisfu awwal na lokacin, wato lokacin sallah azhar daga azhar zuwa al-asr, ka kiyasta wannan lokaci, to sai ka raba shi biyu. To ya zamanto a cikin rabin farko na lokacin shine za ka yi sallah azhar, in ka yi sallah a wani lokacin ka yi sallah a farkon lokacin ba. Ai ash-shatr al-awwal min al-waqt. Fassara ta uku wadda yake ita ce abin nan malamai muhaqqiqin suka rinjayar, kamar shi Ibn Daqiqin al-Eid, cewa yayi abinda ake nufi da yin sallah din a farkon lokaci, da kuma yanda za a ɗauki fassarar wannan hadisin yana yin sallah azhar daga zarar rana ta yi zawal, shine wato daga zarar rana ta yi zawal to sai ya shiga isti'dadi da sallah, sai ya shiga shirin sallah ta yin tsarki da alwala da tafiya masallaci da zama yana jiran sallah. Domin yayin da mutum ya fita daga gidan zai tafi masallaci, mai hadisin Abu Hurairah yake yana cikin sallah, fawwati sala fala yajdikanna asabi'ahu, kaga yana tafiya sallah kada ma ya rinka sassarka fi hannuwansa, domin a cikin sallah yake yadda yake tafiya masallaci. To da kaga wannan ya kamata kenan mutum in mutum ya halarta wannan shu'urin, kaga tafiya sallah zai kamanta hadisin da aka ce mutum in zai tafi sallah tafiya yana cikin sakina da waqa. To sannan in je masallaci yana jiran sallah, fa inna ahadakum fi salati ma damat as-salatu tahbisuhu, in ku yana cikin sallah matsawar sallah ce ta tsare shi ta hana shi fita daga masallaci, domin me zai hana ya sake ce abin nan baranta farkata saboda ya san yana jiran sallah, to yana cikin sallah a lokacin. to idan yayin wannan yayi aiki da hadisin da hadisin cewa abin nan ayyul a'mali afdal as-salatu li akthi as-salatu li waqtiha din da yake hadisin ba yana nufin as-salatu li awwali waqtiha ba kamar yadda riwayar hadisin da tuzo kamar yadda muke bayani akwai riwaya ta cewa ma'ana as-salatu li waqtiha shine akwai riwaya da aka ce as-salatu li awwali waqtiha salla a farkon lokacin ta wannan riwayar bata inganta ba as-salatu li waqtiha salla a kan lokacin ta to mafhumin shine kan cewa yin salla a kan lokacin ta za a fahimci kan cewa kenan koyaushe mutum yayi mubadara ga sallar wannan shine yafi to idan mutum kun ga kenan daga wannan za mu fahimta cewa abin da ake nufi da wato mutum yayi sallah daga zarar daga shigar lokacin ta shine wato daga lokacin ya shiga ya soma istihdadi da sallah ya soma shirin yin sallah kuma anan Abu Burdah al-Aslami radiyallahu anhu ya kawo lafazin kana yusalli ko mun ce ma'anar lafazin kana yaqtadi ad-daynuma yana hukunta tawwama wato halin annabi sallallahu alaihi wasallam ne mustamir haka yake ya dawama akan yin haka to amma wannan mutlaqan ne kan cewa sallah azhar daga zarar zawali yayi ake yin ta koko ana kayyade shi daga a wani hali koko ana kayyade shi akwai lokacin da ake kayyade shi wani lokaci kuma a sake shi akan ikhlasin nasa as-sahih ana kayyade shi wannan yin sallah a farkon lokacin sa ana ikhlasin sa idan a halin da ba lokacin tsananin zafi ba amma idan lokacin tsananin zafi ne kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira na abridu bi-dhuhr idan shaddal har fa abridu bis-salah fa inna shiddatal har min sayf jahannam idan zafi ya tsanani zafin rana ya tsanani to ku shiga lokacin sanyayawa da sallar azhar ku sanyaya lokacin sallar azhar wato kada ku yi shi daga tsarin lokacin ya shiga to kage kenan ba ko wannan dawamar da Abu Burda ya faɗa ai fi ghalibil ahwal ko kuma a halin da yake ba lokacin da ake tsananin zafi ba domin lokacin tsananin zafi al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata daga sunna ta umarninsa da kuma ta aikinsa kan cewa ya kasance yana jinkirta sallar azhar kamar yadda yazo a hadisin Abi Dhar wata ranar sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai Bilal ya tashi zai kira sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abri ka sanyaya ya tsaki tashi ya dan saurara ya tsaki tashi zai kira sallah ya ce masa abri ka sanyaya sai da aka haka sau uku aka soma samun inuwa tukuna sannan sai ya ce a lokacin ya tashi ya kira sallah saurar kaga da sunnar sa qauliyya da sunnar sa fi'liyya ta nuna cewa idan ana tsananin zafi ana so a jinkirta sallar azhar kar a yi ta a farkon lokacin ta wannan dangane da sallar azhar kaga kenan jinkirta ta yazo a wani hali ita tana ɗaya daga cikin sallolin da ake kayyade ake kebance wato yin su a farkon lokacin su da wani abin nan idan wani hali ya shiga ya zama to an saba wannan ka'idar ka'ida dai ta addinin musulunci an fi so a yi sallah a farkon lokaci sai dai kawai a inda ya zama to kan cewa an togace an samu togaciya kamar sallah azhar wa yusalli al-asr yana sallar al-asr al-asr ma'ana al-asr al-zaman zamani haka dalika ana nufin al-asr ana ce ma al-asr tarafu zaman wato gefen zamani shi yasa aka kirawo sallar azhar ai sallar asuba da sallar asr al-asrayn saboda kowannen su ana yin ta a wato bangare gefe ne na zamani ita sallar asuba ana yin ta a gefen rana na farko ita sallar asr ana yin ta a gefen rana na ƙarshe shi yasa aka kira ta al-asr wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatarta kuma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madina wash-shamsu hayya sannan tsayenmu ya koma ya zuwa ga iyalinsa gidansa masaukinsa ɗakin gidansa fi aqsal madina a can ƙarshen madina wash-shamsu hayya al-hali rana tana da sauran garjinta tana da sauran zafinta tana da sauran launinta da haskenta bata soma zamantowa fatsi-fatsi ba ta soma sanyi a hayyanzu da sauran garjin rana ba wai lokacin da yake sallar ba a lokacin ma da an yi sallar har an gama za a je haccen karshen Madina abinda ake nufi da karshen Madina anan wajen shine Quba Quba ita ce aqsal awali mul uku daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadisin Anas cikin muwa cikin sahihain da muwatta yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asr ثم ينصرف احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس بيضاء نقيه لم تدخلها صفره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر عند الام يتفي جدنسا اчан قرشن اчан قرشن اواني اчан قرشن اواني الحالي رانا تا da sauran garjinta wannan hadisi da yake cewa imam malik yayi kuskure uba ne sai yake masa aqsa al-awali hadisi imam malik dan madina ya san me ake nufi da ya san kuba a awali take saboda haka dan yace a kamar abin nan kamar mutumin da yake kamar mutumin Kano ne a kamar mutumin Kano ne zai ce a zai bada labari cewa an yi wani abu a abin nan a kwanar goda alhali abin aka so kurmi akai sai a zo a ce yayi kuskure saboda bai ce kwanar goda da kwanar goda ga kwanar goda ga kaso kurmi ai wuri ɗaya ne wanda ya sani dan gari yanzu shi Imam Malik dan ya ce bai ce kuba ba sai ya ce aqsal awali fil awali awali mantaka ce babba mafi kusancin ta yana kusa da Madina mafi ƙarshen ta shine kuba to dan haka dan ya ce maimakon ya ce wato unguwar da maimakon ya ce kuba sai ya faɗi cewa al awali mantakar baki ɗaya to kaga dai mantaka ce mai nisa tafiyar mul uku a ƙasa kuma sannan mutum har ya je gidansa din a bisa a irin wannan tafiyar rana ba ta riga ta faɗi ba ma ba ta faɗi ba ba ta zama ta yi sanyi ba ta soma canza launi irin yadda take in ta zo faɗuwa wanda ya nuna mana cewa sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam baya kayyade ta da cewa da aqiyarsa tsawon inuwa duk da kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Abbas da hadisin Abu Mas'ud al-Dimashqi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar mala'ika Jibril ya zo ya sallar la'asar da shi a lokacin da inuwa ta zama dole da tsawon mutum yawanci waɗanda suka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi Abu Barda al-Aslami da Jabir ibn Abdullah da Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari da kuma Anas ibn Malik duk yanda suke sifanta sallar la'asar shine yayi ta lokacin rana tana da sauran garjin zafin ta da launinta bai canza ba shi yasa Imam Malik ma a cikin mudawwana yake cewa shi baya kayatar da shi ya rinka kayyade lokacin sallar la'asar da cewa iyakacin tsawon mutum da inuwa a yi sallar la'asar yayin da rana take da sauran garjin zafin ta kuma duka al'amma kuma za a bar fatara za a bar zamani mai tsawo wani hasali ma waɗansu malamai suna cewa zamanin da yake a nisan lokacin da ke tsakanin azahar da la'asar ya fi nisan lokacin da ke tsakanin la'asar da magariba wannan ku haka ne idan aka yi sallar la'asar a farkon lokacin in aka yi sallar azahar a farkon lokacin da yanzu farkon lokacin sallar azahar ɗaya saura minti 20 ne misali a cikin wa'innan kwanaki sannan farkon lokacin sallar la'asar hudu saura 'yan mintuna kaɗan kaga an samu wajen kusan awa uku amma tsakanin la'asar da magariba bai fi awa biyu da rabi ba to bisa wannan ku sun yi ne bisa bina'an akan hadisin falalar wannan al'umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sahih al-bukhari yace misalin ku ga al'umma da suka gabace ku yahudu da nasara kamar mutum ne ya dauki ma'aikata yace waye zai mun aiki tun daga fitowar rana har zuwa rabin rana nisfun nahar zuwa zawal kenan zan bashi iraqi daya na lada yahudawa suka ce zaki suka yi sannan sai ya ce waye zai mun aiki daga nisfun nahar zuwa lokacin la'asar daga rabin rana zuwa lokacin la'asar nasara suka ce zaki akan ya ce akan iraqi na lada suka yi yace sannan yace waye zai mun aiki daga la'asar zuwa faduwar rana to mun da al'usu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne kuke wannan a bisa annabi Allah yace zai za ku yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana ala tsiratsaini
a bisa rufi biyu na lada. Sai su na farkon nan da na biyu suka ce, Allah yaya mu za mu yi aiki mai tsawo fiye da su, kuma ba ka ba mu rabin ladansu. Allah ya ce, na zalunce ku, na ba daga cikin ladanku, kun ce na ce muku ku yi aiki zan ba ku lada ɗaya, kuma na ba ku. Na zalunce ku suka ce baka zalunce mu ba, to wannan ku falala ta ce da nake ba wanda ba. Saboda abin da daga nan malamai suka ɗauka cewa wato abin da ke tsakanin azhar da la'asar ya fi tsawo bisa abin da ke tsakanin la'asar da magariba. To wannan ba zai yi ba sai idan an yi sallar azhar a farkon lokacinta, kuma sallar la'asar ɗin ma ita ma a yi ta da sauran garjin rananta a sauran ƙarfin rana kamar yadda yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasitu ma qalat al-maghrib. Shi mahaifin Abubakar, mahaifin Abul Minhal, yace na manta abin da ya faɗa na magarba. Wannan shine amana ta ilimi. Eh, amana ta ilimi, in ka manta ka ce ka manta, in baka sani ba ka ce baka sani ba. Ba laifi ka ce ka manta. Alƙur'ani ne ba a cewa na manta ayar kaza, sai dai ka ce an mantar da ni. Amma ilimi na sunna da wanda za ka iya cewa na manta, amma alƙur'ani baka faɗi haka. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, bi'sa ma yaqulu li ahdikum, bi'sa ma yaqulu ahadukum nasitu ayata kayka wa kayka. Ya mugusta sai ku yace na manta aya kaza da kaza, sai dai kace an mantar da ni. Ya ta saboda ni fiya ne na zuwa da ma'anar at-tark nasullaha fanasiyahu, to karka zaman to karka sanya ma alqur'ani wannan kuma alqur'ani haka ladabi ne tare da alqur'ani, amma sauran matsala da yake kai cewa na manta ko wani haka ya kamata. Wannan shine Imam Malik yake cewa abin nan ilim abin da yake zai ce zan baka ilimin da dukkan da in kai aiki da shi za ka fi kowane malamin ilimi. Ke in aka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce la adari, yace in kana in ka rike wannan ilimin za ka fi kowane malamin sani. Ban sani ba, to kuma ta wata wannan yace na manta abin da yake a cikin magarba. Saboda a cikin yin haka, a cikin faɗin haka, akwai karya gurur na rai, ruɗu na zuciya. Mutum yana son a ce babu kamarsa, mutum yana son a ce ya san komai, ya haƙƙace komai. To amma idan ya ba, idan ya nuna, idan ya nasaba jahilci da rashin sani ga kansa, to ya ɗauki sifa wanda ita ta dace da shi, ta cewa shi mutum ne wanda yake Allah ya haife shi, la ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, ba abin da ka sani. Daga baya Allah ya sanar da kai, kuma in ya so sai ya ɗauki ilimin. To kan yi itirazi da wannan gajiyawar taka da bautarka da rashin iyawarka da jahilcinka, sai ka zama to a'lamun nan. Yace nasitu ma qala fil maghrib, taban ya gabata gare mu a cikin hadisin Jabir cewa wal maghrib idha wajabat, ana sallar maghrib idha wajabat ai idha saqafat, ma'ana al-wujub shine as-sufuf, idan wato rana ta tsaya. Taban a wancan hadisin Jabir mun ce ma'anar faduwar rana ai maghribi qurs ash-shams, wannan da'irar ta sama ta rana ya zamanto ta fadi, ya zamanto in ka kalle ta a ƙasa ta fadi babu ita, ba gini ne ya tare ta ba, ba dutse ne ya tore ya tare ta ba. Amma idan ka sa waje fa ki gine-gine ko waje mai tsauni, yadda ba za ka iya ganin faduwar rana ba, ya za ka san lokacin sallar magriba? Shi malamai suka ce annan mutum sai yake da hadisin Abdullahi ibn Abi Auha, idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im, idan dare ya taho ta nan ta gabas, to kar a ce mutum ya zo da wani sabon addini a ga sallar magriba ya kalli gabas yana ganin lokaci yayi ko lokaci bai yi ba, waje mai tsauni haka za ka yi. Gabas za ka kalla mai kon kalli yamma, dan ka kalli yamma din a tsauni ya sa ba za ka ga faduwar rana ba, to sai ka duba ka kalli gabas, domin rana tana faduwa za ka ga duhu ya soma dumfarowa daga gabas, kamar bango ne yake tuhowa yana rufe duniyar haka. Yawanci masu mu da muke rayuwa a cikin birane, ko da yake birane namu da birni da kauye babu bambanci saboda nefa, amma dai a garura wanda yake da haske yawanci ba a ganin wannan, amma a kauye zaka ga ko a cikin sahara zaka ga wannan wazi a bayyane yadda zaka ga wato gari yake tasowa daga gabas. To daga kaga ya fara tasowa daga gabas to rana ta fadi lokacin sallar magriba yayi. Malamai sun ce za a yi aiki da wannan alamar a inda yake mutum ba zai ga ghurubu shams ba. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمه يا كفنشي ينا جنكرتا صلى العشاء ود فكرنتا العتمه ينا جنكرتاوا daga cikin lokacin ta shine ma'anar min at-tadhib yana jinkirtawa daga cikin lokacin ta wato bai jinkirta ta ba har lokacin da yafita a daga cikin yayi ta a cikin lokacin amma zai jinkirta ta ba zai yi ta a farkon lokaci ba. Isha ita ce sallah ta biyu da aka yi takhfifin ta daga yau daga istihbabi daga mustahabbancin a yi ta a farkon lokaci. Kowace sallah al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a farkon lokaci in ba da sallah azhar lokacin tsananin zafin rana sai kuma sallar isha. Sallar isha kamar yadda zai zo lokacin ta ne falalar sallar isha ta falala a ƙarshen lokacin ta. Amma ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam dan game da ita shine yana duba halin mutane ne kamar yadda ya gabata a hadisin Jabir wal isha ahyanan wa ahyanan idha ra'ahum ta'ajjalu ajjal wa idha ra'ahum ta'akharu abta. Idan yaga sun gaggauta sun hadu sai ya gaggauta ya sallar isha. In yaga ko mutane ba su fito ba kowa yana gida an yi dinkirin fitowa sai ya saurara musu dai taurara musu saboda kamalar shafaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ya kamata ya zama sunnar limamai dan game da sallar isha. Yace Allah ta da'una al-isha haka sunan da yazo a cikin al-Qur'ani kuma wannan shine al-afdal bal harrama da Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi hani da harin takiran ta al-atama nan yace Allah ta da'una al-atama annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaghlibannakum al-a'rab wa alqi salatikum فإنها صلاة العشاء في كتاب الله وإنهم يعتنون بحلاب الإبل يتي كده لا ربا وان داجي كويا وان داجي في سرنجايه وشنزا مثلا العشاء سننتا دونو أتكل للتافن الله سننتا العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء حتى الله يكراتا وإنهم يعتنون بحلاب الإبل سوكوا su ne suke bari sai dare yayi duhu sosai sannan su soma tatsan nonon raƙumi shine ma'anar al'atama ai wato mutum ya shiga cikin duhun dare lokacin da ake tatsan nono dan ba sa tatsan nonon raƙumi sai tukuna duk kafa ta dauke an soma ma bacci sannan za su soma tatsan nonon raƙumi. To sai suka kike kiran sallar isha da wannan suna suka ce mata al'atama suka sa mata suna da wannan lokacin. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi kada ku bari har a daina kiranta sallar isha har inda kiranta al'atama ba wai bai halatta bane a kiranta al'atama tunda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamuna ma fi subhi wal atama la atawhuma walau habwa ya sun san abin da ke cikin sallar asuba da sallar al'atama ya sun zo musu koda wato suna jin gindini kaga shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya kiranta al'atama amma abin da yake nufi da hani din ai wato kada ya zamanto ma kun manta da cewa sunanta isha ku ta kiranta atama har isha din ya buya har sunan isha ya buya amma ya halatta ku kirata al-atama da wannan ma'ana wani lokaci ku kirata. Wa kana yakrahu an-nawm qablaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kin yin bacci kafin ta yana kin yin haka shi akan kansa kuma ma yana hanawa a yi kamar yadda ya zo a hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana yin bacci kafin sallar isha da yin hira bayan sallar isha. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kin bacci kafin sallar isha? Daga cikin illar da malamai suka bayyana shine kan cewar mutum ya bacci har lokacin da ya fita ko kuma mutum ya bacci har ya zama to an yi ta masallaci an gama shi da yi ba ko da ya farka a cikin lokacin ta amma bai same ta a cikin jama'a ba ya rasa lada mai jima'a. Shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mun san abin da ke cikin ta da mun zo mata masallaci koda da jan gindi ne gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar isha fi jama'a fa ka'annama qama nisfal layl kamar yayi tsayi wajjar kamar ya raba daren biyu ne yana abin kashin farko yana ta sallar dare to kaga idan mutum yayi bacci har aka yi sallah aka wato ko yayi sallar isha akan lokaci yayi hasara ba karamin ba kadan ba to shi yasa malamai suke ta wadansu malamai suke tafsiri akan bacci kafin sallar isha domin an ruwaito cewa shi hana bacci kan sallar isha din ba mutlaqan bane domin akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha har mutane har mata suke bacci kamar yadda zuwa mana hadisin Umar ya rasulullah nama as-sala nama an-nisa'u wa nama an-nisa'u was-sibyan mata da yara duk sun yi bacci kuma sahabbai suka zo cikin masallaci suna kiran sallar isha din su ta bacci don haka abinda ake nufi baccin da mutum zai baccin da yake mutum bai yi wani tanajin tashi ba shi yasa aka ce idan mutum ya yi bacci wadansu malamai suke cewa idan ibnu sala yake cewa idan mutum ya tashi idan mutum ya yi bacci kafin sallar isha alhali ya san cewa tabbas zai tashi kafin sallar isha saboda ya sanya wanda zai tashe shi ko kuma a wajen da dole zai tashi sallah kamar a cikin masallaci kace to babu laifi ya halatta biduni karaha amma idan yayi bacci alhali ya tabbatar a cikin ransa kan cewa ba zai samu sallar isha ba to wannan baccin nasa gabaki ɗayan sa saban Allah ne kullum bacin da yake saban Allah ne haka zalika idan yayi bacci ya sauya tsarafan cikin cewa ya tsarafai wata kila ya tashi wata kila ba zai tashi ba shi ma nan wajen layin zo saboda bai aminta daga cewa ba zai fada cikin illar wannan halin ba na kan cewa sallar isha za ta fice masa ko a cikin jama'a ko a cikin lokacinta don haka idan mutum ya san cewa in yi bacci kafin sallar isha akwai wanda zai tashe shi to babu laifi zai iya yin bacci din idan dai har ya domin illar shi ne kar ya zamanto ya rasa sallah akan lokacinta a cikin jama'a wal hadith ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin hira bayan sallar isha yin hira bayan sallar isha wanda ake ce mata as-sam wannan yin hira wato doguwar hira bayan sallar isha zantuka bayan sallar isha suna daga cikin abin da yake saban sunnar manzo sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka nan a atfasa akwai abubuwan ma da ba a yin su bayan sallar isha din gidan kallo ba a yin sai bayan sallar isha zama waɗansu majalisai na abin nan karta da ludo da dara da sauransu shi ma wani lokaci sai bayan sallar isha illar abin da yasa aka hana yin hira doguwar hira bayan sallar isha saboda abubuwa kamar guda uku na farko wannan dukkan abubuwa ɗinnan guda uku suna komawa zuwa ga ka'ida guda ɗaya ta shari'a saddul gariya abu wanda yake asalinsa halal ne amma yakan zamanto haram idan zai kai ya zuwa ga haram yin hira asali halal ne to amma idan hirar za ta kai ya zuwa ga haram tahqiqan aw dhannan rajihan to sai da zamanto haram yanzu kaga idan mutum ya doguwar hira zai iya yin bacci ya zamanto bai samu sallar asuba ba a cikin jama'a ko bai same ta ba ma a cikin lokacinta babban musiba ko kuma in yi doguwar hira ba zai samu qiyamul layl ba ya zamanto cikin wanda shaitan ya fitsari a kunnan su domin wanda ya kwanta har alfijir ya fito shaitan ne ya fitsari a kunnan su shi ma wannan wata musiba ce duk da yake musiba ta bata kai wancan ba sannan na uku maimakon ya zama da wuya in ya zo a cikin hira irin wannan wadda aka hana din da wuya a yi hirar da mutum ba zai janyo ma kansa laifuffuka ba tunda kare harshe yana daga cikin gagarumin al'amura wanda sai mutum ya yi wanda yake shi ne babban sababin da yake kifa mutane a cikin wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Mu'adh ba abin da yake kifa mutane a cikin wuta kan hancinsu
illa hasa'idu alfinatihim. To mutum ya gama sallar isha, yin sallah a cikin jama'a as-salawatul khams mukaffiratun lima bainahum, kafara ne ga abin da ke faruwa tsakanin su. To da ka zo kai sallar isha a cikin jama'a, ka samu kafaran laifukanka, Allah ya yafe maka laifukanka salaman salama. Da yau kan kawai ka koma ka gama ranar taka fitamu mis, domin ga wannan sallar isha din nan kamar yadda ya zo a wani hadith mursal na sha'ani, ba wata al'umma da aka sanya mata wannan, da aka sanya mata sallah a wannan lokacin din ba wannan al'umma ba. Shi yasa har kike cewa hadith ne mursal, a wajen wanda suke ihtijaji mursal, a cewar idan mutum yana da, in mutum ma yana da bukata ya nemi biyan bukatar Allah a lokacin a cikin wannan sallah, ya nemi biyan bukatar sa a cikin wannan sallah. Duk tafiyar hadithin sha'abi ne. To kaga sallar isha din nan saboda wannan dan ta zo ranar mu ta zamanto, wato an gama mana ita da aikin alkhairi. To bayan an gama wannan kuma an yi maka kyakkyawan hatimi cewa ka samu salama, me kuma kaje ka kwanta cikin amincin Allah, sai kaje ka soma tsororin wani sharri a kanka, wanda haka zaka idan kaje kana hirace-hirace in baka yi bacci da wuri ba. Wannan illolin da uku su malamai suka ambata, da kuma sauran waɗansu abubuwa wanda yake ma Allah ne kadai ya sani. Domin kamar akwai wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum was-samr ba'dama hada'atir rujaa ba'dama hada'a ba'da hada'atil layl fa inna Allaha ya'ti ala khalqihi bima yasha. Yake wato ku kiyayi doguwar hira, kiyayin hira bayan kafa ta dauke da daddare, domin Allah yana zai kema bayinsa da abin da yaso a cikin dare, akwai abin da Allah yake saukar da shi a cikin dare na musiba, wanda kaga idan kai kana bacci da Allah wannan baccin da kake zamanto ya tsirar da ya tsirar da kai. Amma idan kuma kana cikin masu ekoro, dama wannan musiba akan masu ekoro din za ta ka abin za ta kai. Wannan hadith ne Hassan Sheikh Al-Albani ya harfa shi a cikin Mustadrak na Hakim. Dan haka wannan illar kaga akwai wanda muka sani shine waɗannan guda uku wanda malamai suka faɗa, akwai kuma wanda bamu sani ba, ba san abinda Allah yake kawo ba cikin wannan lokaci. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soyar mana da kan cewa mu bacci bayan sallar isha kada mu tsaya muna doguwar hira. Amma wannan ba ala ba mutlaqan bane, an yi istithna'in waɗansu halaye, an yi istithna'in hira wajen neman ilimi da kuma hira wajen tattaunawa kan al'amuran musulmi. Dukkanin su hadisai sun zo, Imam Bukhari ya bawa ba su a cikin kitabu sala. Hira domin neman ilimi, Imam Bukhari ya fassara ya ce babu samar fil ilmi ba'da al-isha, babu yin hira a wajen sha'anin ilimi bayan sallar isha. Sai ya kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ibn Umar yake cewa tar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha sai ya fuskance su yace musu ara'aytukum laylatakum hadhihi fa ala ra'si mi'ati sana la yakunu ala wajhi al-ard mimman huwa 'alayha al-an. Yace kuna ganin wannan daren naku, to idan kan idan a cikin shekara 100 daga wannan dare ba wani sauran mutum da zai kasance a bayan kasa cikin waɗanda suke da rayuwa, cikin wanda suke rayuwa a cikin ta a yanzu. To kaga wannan ilimi ne ko ba ilimi ba?
Ilimi
ko bayan sallar isha ake. Saboda Imam Bukhari sai istinbat cewa hira za a iya yin ta bayan sallar isha in dai akan harkar ilimi. Haka babu laifi a shiryacce bayan sallar isha, darasi bayan sallar isha, muzakarar ilimi bayan sallar isha, zuwa yin tambaya wajen abin nan a wajen wanda kasancewa zai baka lokaci din bayan sallar isha, duk babu laifi a yawan. Abin kuma shine a yi hira don a tattauna kan al'amuran rayuwar musulmi, kamar yadda Aisha radiyallahu anha ko ita ko wanda daga cikin sahabbai dai suka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hira tare da sayyidina Abubakar kan al'amarin musulmi. Kuma kamar yadda ba hadisin baƙon sayyidina Abubakar da yayi
bai dawo ba ya jinkira wacce yayi jinkiri wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha suna yin magana akan al'amarin musulmi to da haka babu laifi a shirya zama don a tattauna abin da zai kawo maslaha ga al'ummar musulmi bayan sallar isha a raba dare ana tattaunawa babu laifi tunda maslahar al'umma ne wannan sune abin da ake tafsi amma in ban da wannan to sai kuma na uku wane ne na uku jira da iyali jira da iyali ba da iyali aka ce da iyali aka ce ba mai kamfe ba mai zuwa zance ba ba mai zuwa zance ba shi wannan ba ta zama ba a zama iyalin ba ba a zama hira da iyali ba in mutum ya wannan yana cikin sama shi ma wannan ya halatta shi ma ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama ya yi hira tare da iyalinsa kafin ya kwanta ya bacci saboda haka waɗannan su ne wanda aka kayyade na ji waɗansu suna tawi ne sai shi ma maslahar musulmi ne zuwa iran maslahar musulmi amma maslahar kai ita ce ala a cikin wannan kafin maslahar musulmi la ayyatu hal mutum ya kiyaye wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkhairin da ke cikinta akwai wani malaminmu da na sani wanda Allah ya sanya albarka a cikin juhud dinsa ba kaɗan ba har yanzu yana nan dare a Madina Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da yake ba abinda za ka ga ya sa a gaba ya fara face sai ka ga abun nan ya haifar da alkhairai masu yawa akwai manya-manyan ayyuka da ya yi guda uku wanda ya yi su ya bar waɗansu suna yi har yanzu ayyukan nasa waɗansu garuruwa ma suna kwaikwayon waɗannan ayyuka Allah ya sanya masa albarka a cikin rayuwarsa al'adarsa tara da rabi ya rufe gidansa ana yin sallar isha ya dawo tara da ya ci abinci shikenan ba za ka ko kai waye in ka buga masa ba zai buɗe maka kofa ba ko kai waye in ka kira shi a waya ba zai amsa ba tun ma lokacin babu salula din nan wanda ake iya kashe ta wayar gida wanda za ta wanda yake ba zai zara wayar ba sai ta yi amma ba za a ɗauka ba farkon dare ya tashi ya gama tsarin rayuwa ya kusanci Allah ya gama tsarin rayuwarsa to albarka bin nan lokacin da ya fi komai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi abin nan ayyu salati asma wa salla aka fi jin a wajen Allah yace jawkul lailil akhir sallar wa sallar da ake a rabin dare na karshe wannan lokaci ne komai kowane lokaci albarka to mutum ya rayar da lokacin da ake so ya rayar din ya tozarta shi ta hanyar rayar da lokacin da ba shi ne mai albarkar ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya mana wannan manhajar mu yi amfani da farkon lokacin domin abin da yake na larurar jikinmu na bacci lokacin kuma da yake da alkhairi din ya zama to kan cewa mun tashi a cikin masu alkhairi masu neman alkhairin Allah tabaraka wataala lokaci ne wanda Allah yake kusantar bayinsa lokaci da Allah madaukakin sarki yake neman masu nema ya ba su yake neman masu neman gafara ya ba su gafara yake neman masu bukata ya biya musu bukatarsu ba kai ne bukata kai ne ne kake neman Allah ba Allah ne yake neman ka a wannan lokaci saboda haka amma sai ka ga kan cewa kan wata mutu'a kan jin daɗi ɗan ƙanƙani sai ga mun tozarta wannan lokacin ballantana wannan zamani da ya zo da sabbin nan hanyoyin watsewa talabijin da ba ma abubuwa da dama ba ma a yi abubuwa da dama wanda ake kwaɗayin a gansu ba a yi su sai bayan sallar isha sai ma dare ya raba sannan za a fara yin su wa kana yanfatilu min salati al-ghada annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama daga sallar asuba al-intital shine fita al-insiraf fita daga cikin sallar asuba sai daga cikin sunayen sallar asuba kenan Allah ya kira ta a cikin Al-Qur'ani salatul fajr min ba'di salatul fajr ya kira ta salatul fajr saboda lokacin da yake da take faru da ake aukar da ita farkon lokacin da ke towa al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira ta salatul subh as-subh shine farkon rana awwalun nahar shine as-subh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta abin nan ya kira ta salatul subh la salata ba'da salatul subh hatta taqlu ash-shams annabi kuma ya kira ta salatul ghada daga cikin wannan yana ɗaya daga cikin sunayenta al-ghada shine awwalul yawm shine awwalun nahar al-ghudwa shine khuruj awwalun nahar mutum ya fita daga farko ya jijjibi farkon rana mutum ya fita to an kira ta wannan sallah saboda san ana afkar da ita a farkon rana hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu a lokacin da mutum yake sanin wanda yake zaune kusa da shi abokin zamansa ba wai abokin zamansa abokin hirarsa ba a yana gane wanda yake gefen damansa da gefen hagunsa wato zai iya gane shi amma da ne ta ba zai gane shi ba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ma yu'rafna min al-ghalat ba iya gane mata saboda wato sauran duhun dare saboda sun yi nisa amma wanda yake da kusa zaka iya ganin sa wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah asuba da sauran wato duhun dare da sauran saurari suna sama ba sai hasken rana hasken al-fajr hasken wayewar gari ya sa saurari sun buye ba a'a hasken wayewar gari bai soma hudowa ba al-fajr dai ya hudo amma al-fajr din daga hudowar sa da sauran duhun dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah asuba kuma har kaga ya gama ma ya zama to akwai sauran duhu din tunda sauran duhun ne yasa zaka iya ganin da kusa da kai domin makomin sa wanda yake ba kusa da kai ba zaka iya gane shi ba wa kana yaqra'u bi 60 ila 100 ila 100 ya kasance yana karatu sallah asuba da ayoyi 60 zuwa ayoyi 100 ko mun san karatu annabi sallallahu alaihi wasallam tartili kamar da yazo kamar da ana bisifanta yana karatu bi tartil aya 60 zuwa aya 100 yake karantawa a raka'a farko akwai lokacin da ya karanta sallah ya sallah asuba ya karanta suratul mu'minun har sai da yazo wajen annabi Musa da Isa har sai da yazo wajen abin da zikr Musa wa Isa a cikin kusan tsakiyar sura kenan sannan tari ya kama shi majina ta tsu masa sai ya ruku a sallah asuba to haka sallah kaga duk da tsawaita qira'a da yake yi a cikin sallah asuba amma za a yi sallama akwai sauran duhun dare wanda nuna mana cewa kenan haka ya kamata sunna ta nuna mutum ya sallah asuba mai sallar asuba da sauran duhun dare sannan kuma yana daga cikin sunnar sallah asuba a tsawaita karatu a cikin ta a tsawaita karatu a ciki gashi nan an ce ya karanta aya 60 zuwa aya 100 kar ya zama to cewar in an ga ana koyi da wannan sunnar masallaci ya dare kane sai ne zuwa sallah sai rinka neman wanda kike karatu Muhammad dan dan da ai ruku duk da yake wannan shine sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata ai koyi da wannan sunna amma kuma wannan sunnar muqayyada ce da ka'ida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya idan ɗayan ku yayi limanci to ya sauƙaƙa ma mutane idan amma ahadukum qauman falyukhaffif wa in salla li nafsi falyutawwil ma sha in yi mutum kai limanci to ka sauƙaƙa amma an kai kaɗai ne ka tsawaita yadda kake so ka karanta bakara baki ɗaya saboda ka karkaji an ce wata ran sai na abubakar ya yi sallar asuba ya karanta bakara har sai da aka gama sai da na yadda sun fitowa haka ma sai na umar shi ma wata ran ya yi sallar asuba da aka yi sallama aka ga rana ta kusan fitowa ya ce ai da ta fito ba za ta same mu cikin gafalallu ba ka ce to ai shi kenan ka rinka za ka nemi mutane ya sallar asuba da suratul bakara domin waɗannan abinan kazaya a ayani waƙi'a ce da ta faru la'alla irin lokacin da ake furugun ridda din nan ne lokacin da musulmi suna cikin tsananin halin tsoro da rauni da kuma imanin waɗansu ya girgiza saboda fitinar ridda da kuma kusancin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka ana neman abin da zai ƙarfafa zuciya ba mutane sabat saboda haka ta yi waɗannan mulafasa ɗin su suka sa ake wannan irin waɗannan ayyuka ba a ɗaukan ƙa'ida amma da gare su ka'ida amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ita ce wannan hadisin in kai sallah da mutane ka rangwanta ka tsawaita sai in kana sallah sai kai kadi idan karatun aya 60 zuwa aya 100 ga mutane zai zama to tsanani a gare su to bai zama to sunna ta yi ka ba yin sauki din shine sunna ba kar ka zama to abin nan a zahiri cewa an ce 60 zuwa 100 to lazim 60 zuwa 100 a ka'ida da aka ce shi ne fal yuhaffif da sauƙaƙa sannan wajen al-infital kana yanfatif yana fita daga cikin sallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake infital malamai sun yi tsabani al-imam ahmad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi fita daga in yi sallama daga sallah fuskantar mutane yake falamman fatala aqbala alaina biwajhi, kamar yanda yazo a hadisin Bilya dai da yayi sallama sai ya fuskance mu da fuskarsa, wato in yayi sallama ya jiyo ya kalli mutane haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan shine ikhtiyarin Imam Ahmad. Ikhtiyarin Imam Shafi'i ya juya ya sanya ma mutane gefen damarsa, gefen hagunsa kuma ya rika kallon mihrabi, wato ya kalli damarsa, ya kalli waɗanda suke a dama. Shi yasa sahabbai suka ce mun kasance in muka yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam muna san mu yi sallah a damarsa, domin in yayi sallama zai fuskanto mu. Shi'an bil hadith sahih ya zo a cikin kamar da zuwa cikin sahih Muslim. Imam Abu Hanifa shi ne yake shi kuma aka fi can zai kalla, ya kalla arewa. Amma babu wani nassi da ya sa'a da wannan. Akwai kauli na uku da shi ma an rawaito daga Imam Shafi'i, mutum ya tsaya ya kalli liman, ya tsaya ya kalli kibla, musamman idan a cikin halin da yake a abin nan, akwai idan halin zikiri ya abin nan wato ya lallace haka, kamar yadda aka yazo a cikin hadisin Tirmidhi cewa idan mutum bayan sallar asuba da bayan sallar magriba yace la ilaha illallah, yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir, sau goma kafin ya canza yanayin zamansa, wa huwa thanin rijlaihi, yana wato lankwashe da kafafunsa a hay'ar zamansa na sallah, bai warware hay'ar zaman ba, aka faɗi ladan wannan aiki. To domin kwaɗayin maslahar samun wannan, babu laifi liman in ya fita daga cikin sallah, zai fita daga cikin sallar amma bai jiyo ya fuskanci mutane ba, la da fuskarsa wala ta gefen dama, ya tsaya yana fuskantar alqibla har ya gama wa'innan azkar. Don haka ne malamai suke jam'i da kan cewa wa'innan salatatu ahwal, halaye guda uku ɗin nan wanda duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, in ma a aikinsa wa in ma kuma kamar yadda ya zo daga cikin ƙaulinsa, mutum ya yi su a abin nan fi halatin duna hala, a wani hali ya yi wannan, wani hali ya yi wannan, dukkan su suna tazo da shi, babu inkari a kansa duk wanda ya yi. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah, 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 All
banga bayanin ma bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala banga bayanin malame wajen wannan jam'in ba wajen wannan ijmalin da aka wadan abin kula haka hadisi ne yana ta kasance yana karantawa daga 60 zuwa 100 gabaki daya ne a cikin sunnonin guda biyu a cikin rak'o'i guda biyu zai zamanto yana karanta aya 60 zuwa 100 ko ko a kowace raka'a yana karanta aya 60 zuwa 100 ko ko a raka'a farko yana karanta aya 100 a raka'a ta biyu yana karanta aya 60 duk waɗannan sa daga duk suna daga cikin ihtimala kuma ban ga bayanin malamai akai ba amma kamar yanda wannan hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da suratul mu'minun yayi sallar da yake suratul mu'minun yana nuna kan cewar abin nan rakawoyin guda kamar rakawoyin guda biyu ne suke zaman tuwa 60 tunda yayi a tsakiyar ya abin nan ya karan yayi ruku a kusan tsakiyar sura wanda yake sura ayoyi 100 da yan kadan ne wanda ya nuna kan cewa rakawoyi biyu din ne gabaki ɗaya suke 60 zuwa 100 wallahi ta'ala a za a aiki da shi mana kwarai da kuma ma shi ne ma yawanci asasin da masu lissafi na tafiyar rana suke dogaro a kansa wajen bayanin wajen faɗin lokacin sallah da wannan hadisin na tsawon inuwa ɗin za a yi aiki da shi sai dai kamar yadda na ce wato yin wannan aiki da shi ba zai kore wato yin sallar la'asar a lokacin da rana take wato da sauran garcin zafinta ba da kuma haskenta amma abin da yake kayyade lokacin yake kayyade farkonsa ɗin kwarai wannan hadisin ne sai dai a aikace yan ga kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam galiban yanda lokacin da yake sallah kusan istiras daiman haka yake sallarsa a lokacin rana tana da sauran ranta kuma ko idan dai har dai kai sallar azhar din kai sallar la'asar a lokacin inuwar ka ta cika daidai da tsawonka to lalle ranar za ta kasance a haka saboda babu ta'arudi tsakanin wannan hadisin da kuma hadisin cewar wa shamsu bayda'a naqiya sai dai kawai watakila la'alla ko maganar da nace Imam Malik an ce yana fada a cikin mudawwana yana cewa inda Ibn al-Qasim yake cewa كان لا يعجبه القامة كان يقول يصلى الأصر والشمس بيضاء نقية كوا تيبي شأن أشيف أوين إنو أم باشيني كيف آية تدشي أي مغانا أكي بشيدة أي أفتي شوا قالوا كسين أكي صلى الأصر فأنا شوا يارويتو حديث قامة أشكم دشي ما يبود موصى أقول لدي يكي لعلكم ورينا دي بشكين abin nan tsantsini Imam Malik ne kan cewar tunda dai gashi mafiya yawan hadisai a haka suka faɗa to ai sallar la'asar a daidai wannan lokacin dan kar wani ya zo ya ce zai bata sallar wani da ta hanyar lissafi cewa ai nayi lissafi naga a lokacin tsawon ino ka bai zo daidai ba tun dai lokacin da ya sallar la'asar kan rana an kwanta da kan cewa bai ba'u naqiya sallar la'asar tun sai yayi ta akan lokacin ta wallahi ta'ala ما هي العوامل التي تؤثر على قيام الليل؟ تطبق أمي أنا تنبير أبو بن ذات في مكامة ذات في مكامة وجر قيام الليل. قاشي ممكن أن تأيد قتشم أبو بن ذي في مكامة تل. وند عند رسول الله عليه وسلم يفتح. يوم الله مكتوب كتير سركي يا هاليت سايا سن ياسو أبيس السنة. كأيدا دسالي وند سكيت فيها. jikinka ya sanya shi dole yana buƙatar hutu don haka kai aiki da sunnar Allah kai aiki da muktaza din sunnar Allah wani yana daga cikin aiki da hikimar Allah kuma yana daga cikin wato abin a tsarin Allah tabaraka wa ta'ala. In dai mutum yana so ya zaman ka ya samu nishadi a ƙarshen dare, to ya bacci a farkon dare. Wannan shine ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke na aikace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Sannan babba daga cikin wannan roƙon Allah, neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, tunda Allah madaukakin sarki ya ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kai kadai muke bautawa kuma daga gare ka kadai muke neman taimako. Malaman tafsir suka ce neman taimako ai a cikin bauta maka ne, saboda haka mutum ya nemi ci Allah ya taimake shi kan ya bauta masa. Sanaya daga cikin sabubban da suke taimakawa wajen qiyamul layl barin sako, kamar yadda aka rawaito daga Hassan al-Basri cewa ya kullaci wani mutum ya masa mummunan zato a cikin zuciyarsa ba tare da ya furci da shi ba, wannan abun ya sa a yi sabbaba masa, aka haramta masa yin qiyamul layl har wata uku. To ballantararwa a tunu kuma fa da irin abubuwan da muke yi, shi kawai wai mummunan zato ya yi ma wani ɗan uwansa a cikin zuciyarsa, Allah ya masa uqubar hana shi qiyamul layl har wata uku. Domin wa'annan mun sani cewa irin wannan ayyuka na ibada da Allah yake yarda da su, irin wannan ayyuka da Allah madaukakin sarki yake yarda da su, karama ce daga Allah, karama ce daga Allah. Wanda kuwa ya zamanto ya tozarta, wanda ya tozarta janibin Allah, to Allah zai tozarta shi. Duk wanda Allah ya tozarta shi, wulakanta shi, ba wanda zai ba shi karama, ba zai samu wata karama ba. Waman yuhinillah fama lahu min mukrim, duk wanda Allah ya wulakanta shi ba za ka samu wanda zai ba shi daraja ba, ba zai samu wata karama ba. Saboda haka mutum daga cikin abinda mutum zai yi shine ya tsare gabobinsa daga sabon Allah. Mutum ya tsare gabobinsa daga sabon Allah, to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa masa hanyoyin alkhairi, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la'adinahum siratan mustaqima. Daga cikin abubuwan da Allah zai mutum in ya kyauta da ƙa'a gare shi da manzansa salawatullahi wasalamu alaihi, shine ya shirya da shi tafarki madaidaici, wato ya sanya shi akan ayyuka salihai wanda zai rinka yi. Waɗannan su ne kaɗan, amma mutum akwai qiyamul layl na Muhammad ibn Nasr al-Marwazi da kuma qiyamul layl na Ibn Abi Dunya, mutum ya karanta wa'innan littafai ya ga labarukan magabata domin ya aiki da su su taimaka shi su ƙara masa kaimi da su ƙara masa himma wajen samun wannan alkhairi mai yawa. Allah ya mana muwaffaqa da shiga.
Wannan yana cewa lalani ya yi kira sara ya jama a cikin shawarwa amma da ba a ba shi daga baya ya bayyana cewa rana ba ta ba shi ne ya nemo shi ta hanyar.
Za su sake wannan azumi tunda abin nan la ibrata bizan albayyin khata'uhu, kaida ce da malamai suka sa ba a lura da zato da ya zamanto gaskiyarsa, da ya zamanto kuskurenka ya bayyana, ba yaqini bane suke da shi akan rana ta faɗi, zato ne. To kuma idan zaton ya bayyana kuskure ne, to ba shi da wannan zaton nasu bai yi aiki ba, kuma al'asul shine kan cewa rana har yanzu tana nan, shakka ne suke yi akan rana ta faɗi ko bata faɗi ba. To al-yaqin la yuzalu bish-shakk, wannan yaqinin na cewa ana bin su bashin azumi ba za a kawar da shi da wannan shakkar ba, tunda sun yi aiki da zan wanda ya zama to kan cewa kuskure ne sai su sake. Kamar yadda ya faru zamanin Sayyidina Umar, kuma a lokacin da an yi abin nan gajimare, an yi hajiri, ya zo ya ɓoye rana, suka ɗauki rana ta faɗi su karya azumi, daga baya da ya kauce rana ta fito, saboda haka suka kawo bakin su suka rama wannan rana. Wallahu ta'ala a'lam. Gashin da yake fitowa a kullum kuji, a bisa rajihin maganar malamai yana daga cikin gashin, yana daga cikin gemu, wanda namiji bai kamata ya aske shi ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ifa'ul lihiya a cika gemu, saboda haka mutum da zai ake wannan gashin ba domin bisa rajihin magana yana daga cikin gemu da shi da wanda yake fitowa a wato saje da wanda yake fitowa a haɓa dukkaninsu suna daga cikin gemu wanda mutum ba zai aske shi ba a bisa abinda kamar yadda suna ta nuna kan shi mutum mumini musulmi ya cika gemunsa ya rage gashin bakinsa صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد